Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na ranar yau Lahadi 2 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Maryam da kanin labarai.
Wasu daga cikin dakaru kusan 200,000 da Rasha ta rasa tun bayan da kasar ta fara mamayar Ukraine sun mutu ne saboda dalilan da ba na yaki ba, a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya. Jerin mahaukaciyar guguwa sun yi sanadiyar kisa a kalla mutane 21 a kananan garuruwa da manyan birane a fadin kudanci da yamma ta tsakiyar Amurka. Hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai da safiyar yau Lahadi sun taba wurare da yawa a lardin Homs na Siriya, inda suka jikata sojoji biyar.
Kanin labaran kenan. Idan muka tsandima cikin shataskar rahotanninmu, kuma za a ji abin da masana harkar tsaro suke cewa a game da fararen hula masu taimakawa ƴan ta'adda domin ci gaba da aikata ayyukan ta'addanci.
Ayyukan da fararen hula zai iya yi a ce yanzu ya shiga cikin yaki ko bai shiga cikin yaki ba, har da taimakawa kamar da su Peter da kuma bada bayani, idan fararen hula ya haka ko bai fito ya ce ya shiga Boko Haram ba, to ya shiga cikin yaki fararen.
Baya ga haka, shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya jaddada aniyarsa na tabbatar da an kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a nahiyar Afirka da duniya baki daya a jawabin da ya gabatar wurin wata muhawara da aka yi a birnin New York.
Tun terrorism yanzu ba batun Ghana kadai ba ne, ko Togo ko Ivory Coast ko America, wato abin da ya yi Burkina ya yi affect mu daga cikin Ghana, abin da ya yi Nigeria ya affect yan Cameroon ko yan Niger, shi ya sa ya kamata akwai partnership.
Kamar kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulruf take gabatarwa. Muna kuma tafi da guzirin watan Ramadana da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wasu daga cikin dakaru kusan 200,000 da Rasha ta rasa tun bayan da kasar ta fara mamayar Ukraine sun mutu ne saboda dalilan da ba na yaki ba, a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya a yau Lahadi a bayanan da take fitarwa a duk rana game da yakin Ukraine. Dalilan da ba na yaki ba sun hada da shan barasa, hadarin ababen hawa akan titi, da kuma rashin lafiya da yanayi ke haddasawa kamar tsananin sanyi. Ta yiwu kwamandojin Rasha sun gano cewa yawan shan barasa musamman na shafar kwazo a wajen yaki, a cewar sabbin bayanan. Ko da yake yayin da yawan shan barasa ya zama ruwan dare tsakanin galibin al'ummar Rasha, an dade ana kallon lamarin a matsayin wani bangare na rayuwar soja da aka amince da shi har ma a lokutan yaki. Jerin mahaukaciyar guguwa sun kashe akalla mutane 21 a kananan garuruwa da manyan birane a fadin kudanci da yamma ta tsakiyar Amurka, inda suka ratsa ta babban birnin Arkansas, suka yi sanadiyar raftawar soran wani dakin kallon kade-kade da ke cike da mutane a Illinois, abin da ya sa mutane a fadin yankin mamakin barnar da guguwar ta haddasa a jiya Asabar. Mahaukaciyar guguwar da aka tabbatar ko ake tunani ta auku a akalla jihohi 8 sun lalata gidaje da wuraren kasuwanci, sun kuma kada bishiyoyi tare da ratattaka unguwanni a fadin yankin kasar, cikin waɗanda suka mutu har da wasu mutane 7 daga karamar hukuma ɗaya a Tennessee, 4 a karamin garin Wayne na jihar Arkansas, da 3 a garin Sullivan da ke jihar Indiana, sai kuma 4 a jihar Illinois. An kuma samu rahoton mace-mace sakamakon guguwar da suka sauka a daren Juma'a zuwa jiya Asabar a Alabama da Mississippi. Haka kuma mutum ɗaya ya mutu a garin Little Rock na jihar Arkansas, inda jami'an birnin suka ce fiye da gine-gine 2,600 ke kan hanyar guguwar. Hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai da safiyar yau Lahadi sun taba wurare da yawa a lardin Homs na Siriya, inda suka jikata sojoji biyar, a cewar kafofin yada labaran Siriya. Wannan ne karo na 9 da Isra'ila ke kai hare-hare akan wurare a Siriya tun farkon wannan shekarar, a cewar kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory Human Rights da ke Siriya. Kamfanin dillancin labaran kasar na sana ya ambaci majiyar soja wato da ya ambaci majiyar soja ya ce hare-haren sun auna wasu wurare da ke birnin Homs da kuma yankunan da ke kewaye. Na'urorin kariya hari ta sama na Siriya sun dakile makamai masu linzami da aka harba tare da kakkabo wasu daga cikin su a cewar sanarwar. Ƙungiyar ta Observatory ta ba da rahoton cewa makaman masu linzami sun auna wasu wuraren sojan Siriya ne da kuma na mayakan sa kai masu alaka da Iran ciki har da wata cibiyar bincike. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tunan ba da jimawa ba Maryam za ta sake shigowa ta karanto kashin labaran na biyu amma yanzu bari mu kawo muku rahoton mu na farko daga Najeriya. A wani mataki na gaggauta kawo karshen aika aikar yan ta'adda a yankin Tafkin Chadi, rundunar kwance na MNJTF ta fara da rimikiya akan masu tallafawa aikace-aikacen yan ta'adda a yankin, matakin da masana ke cewa zai taimaka. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
Yadda ake samun wasu fararen hula na taimakawa yan ta'adda da ko dai bayanai ko kayayyakin bukatu. A cewar masana, wannan na daya daga cikin ababen da ke kara rura wutar rikicin Boko Haram a yankin Tafkin Chadin. Akan haka, rundunar kawancen dakarun kasashen Tafkin Chadin baya ga ci gaba da murkushe yan ta'addan a filin daga. Kazalika, tana kuma tunkarar kalubalen masu tallafawa yan ta'addan. Na nemi karin bayani daga babban komandan rundunar MNJTF, Major General Abdul Khalifa Ibrahim.
Especially sojojin da ke sector na uku mai headquarter a Mongono da suke da sojoji ta wajajen Baga, wajajen Damasak, wajajen Gubiyo da sauransu da kuma sojojin Niger na sector na hudu mai headquarter a Difa wanda suke da sojoji a Barua da wasu sauran wuraren. Gaskiya ba karaman aiki ake yi ba kuma ana samun nasara. Mun kama irin wayannan mutanen banzan suna daukan abubuwa za su kaima su yan ta'adda abubuwa kaman mai, kaman abinci, kaman magunguna da kuma dai spare parts. Mun kama su wajajen mutane 10 a sati 2 zuwa 3 da suka wuce, yanzu suna hannu muna nan muna bincike.
Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya da ke zama kwararre kan sha'anin yaki da ta'addanci ya ce wannan mataki na sojojin Tafkin Chadin zai taimaka gaya wurin yi wa tufkar hanci.
Yaki ba zai yiwu ba sai suna samun taimako wanda yake kamar nasu abinci, nasu communication ko ince samun labarai, samun bayanai, da suna samun taimako na kayayyakin tafiya kamar motoci ko babura ko something like that. So kaga duk inda aka ce akwai wani kuma wanda yake taimaka ma yan ta'adda, to kaga wannan din baya da kyau kuma na zai shafi aiki da sojoji suke yi. To yana da illa kwarai da gaske idan ana samun waɗannan mutane suna cikin jama'a amma kuma suna ba waɗannan yan ta'adda taimako, kuma illan tana karuwa saboda su kaga suna kusa da sojojin, suna kusa da jama'a, so sun san irin shirye-shirye da za a yi kuma su je su tsegunta ma wannan mutane. Wato abu ne wanda yake yana da tasiri kuma yana da kyau haka yana faruwa idan su sojojin Tafkin Chadi suna samu suna katsa hanyar da yan ta'adda suke samun taimako ko bayanai ko abinci ko man fetur, duk da irin waɗannan abubuwa kaga suna taimaka ma su yan ta'adda su ci gaba da zama.
Group Captain Sadiq Garba Shehu kazalika ya ce yana da kyau fararen hula a yankin Tafkin Chadi su sani cewar a dokar yaƙi fa tallafawa yan ta'adda tamkar aikata ta'addancin ne.
Ayyukan da faran hula zai iya yi a ce yanzu ya shiga cikin yaƙi ko bai shiga cikin yaƙi ba, a cikin waɗannan abubuwan da suka ayyukan da za a yi shiga aiki mara har da wannan abubuwan da ka kira wato logistics ka ku taimakawa kamar da su fetur da kuma bada bayanai, shi ma wannan doka idan faran hula ya haka ko bai fito ya ce ya shiga Boko Haram ba to ya shiga cikin yaƙi mara.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaishe ka Hassan Maina Kaina. Masauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. A duk lokacin da ake so kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a adireshin mu voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu ga Maryam da kashin labaran na biyu.
A jiya Asabar kasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe sojojin ta hudu a lokacin da wasu ƴan ta'adda daga tsallaken iyakar Iran suka kai hari akan wasu sojojin sintiri da ke aiki a tsakanin ƙasashen biyu. Mummunan harin na tsallaken iyaka ya faru ne a gundumar Kerch da ke kudu maso yammacin lardin Baluchistan mai makwabtaka da Iran a cewar wata sanarwar sojojin Pakistan. Sanarwar ta kuma ce an sanar da bangaren Iran game da haran don daukar kokwaran mataki akan yan ta'adda a bangaren kasar da kuma hana faruwar haka a nan gaba. Sai dai sanarwar bata bayar da karin bayani ba. Ofishin jakadancin Iran a Islamabad yayi Allah ware da haran tare da jajantawa iyalan sojojin da aka kashe. Aji Asabar shugaban Iran Ibrahim Raisi ya faɗi cewa sanya hijabi doka ce a Iran bayan da wani bidiyo da ya nuna wani mutum yana jefar wasu mata biyu da basu rufe kansu ba da madarar yogurt a wani shago dake kusa da wani birni na mabiya Shi'a ya bazu sosai. Karin mata na bijirewa hukumomi ta hanyar yin watsi da sanya hijabi tun bayan zanga-zangar da aka yi a fadin kasar saboda mutuwar wata matashiya yar kabilar Kurdawa yar shekara 23 a watan Satumba a hannun yan sandan da'a bisa zargin ta saba dokokin sanya hijabi. Jami'an tsaro sun yi amfani da karfi wajen hana buram. Hukumomin shari'a a wani gari dake kusa da birnin Mashhad dake arewa maso gabashin kasar sun bayar da sammacin kama mutunan da aka gani yana jifar matan biyu da yogurt waɗanda uwa da ƴa ne. Haka zalika su ma matan ana iya bada sammacin kama su bisa saba ka'idojin sanya tufafin mata na Iran a cewar kafafen yaɗa labaran ƙasar.
Da Maryam Daula da takarantu mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙasashen duniya su baiwa yaƙi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi fifiko domin ganin an kawo ƙarshen matsalar ta'addanci a faɗin duniya. Daga Kumasi a ƙasar Ghana ga rahoton da Idris Abdullahi Bako ya aiko mana.
Da yake jawabi a zauren kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a hedkwatar majalisar da ke birnin New York a babbar muhawara mai taken barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasa da ƙasa sanadiyar ta'addanci, shugaba Akufo-Addo ya ƙara tabbatar da aniyar Ghana wajen yaƙi da ta'addanci da ya addabi duniya kuma ya jaddada buƙatar a ƙara gaggauta yaƙi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi.
The most recent report of the Secretary General on the threat posed by Daesh to the international community, which was released in February this year, as well as the 2022 Global Terrorism Index.
Rahoton baya-bayan nan na sakatare janar kan barazanar da kungiyar Daesh ke yi wa al'ummar duniya wanda aka fitar a watan Fabrairun bana da kuma kididdigar ta'addanci a duniya na shekarar 2022 da rahoton cibiyar nazari da bincike kan ta'addanci ta Afirka na 2022 duk sun yi magana game da karuwar ta'addanci da tsatsauran ra'ayi a fadin Afirka. Lalle bayanai kan waɗanda suka rasa rayukansu musamman a nahiyar na da ban tausayi, saboda waɗannan dalilai ne Ghana ta sake jaddada Allah wadai da tsatsauran ra'ayi da ta'addanci kuma ta buƙaci ƙasashen duniya da su yi haka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya wannan babbar muhawara ne domin ta baiwa kwamitin sulhu damar yin tunani da inganta tsarin haɗin gwiwa tsakanin majalisar, ƙungiyar tarayyar Afirka da kuma ƙungiyoyin ƙasashen Afirka wajen daƙile ta'addanci. Shugaba Akufo-Addo ya zayyana wasu hanyoyi da za su taimaka wajen yaƙar ta'addanci da tsatsauran ra'ayi.
First, the rise of violent extremism and terrorism underscores the urgent need for a collective response.
Na farko, ta hanyar haɓakar tsatsauran ra'ayi da ta'addanci na buƙatar gaggawar mayar da martani daga kowa ta hanyar ƙarfin soji da diplomasiya da kuma taimakon juna kamar shirin nan na Africa Initiatives da ya haɗa kan wasu ƙasashen Afirka domin yaƙar ta'addanci. Ya ce yana da muhimmanci a ƙarfafa ƙungiyoyin yankuna ta hanyar inganta haɗin gwiwa fannonin leƙen asiri, dabaru, iya aiki, horarwa da tura sojoji. Adib Sani mai sharhi ne kan harkokin tsaro ya ce lalle wannan muhawara ya dace domin batun tsaro na buƙatar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe.
Batun terrorism yanzu ba batun Ghana kadai bane ko Togo ko Ivory Coast ko America, yanzu is internationalized. Waton abinda yayi Burkina yayi affect mu daga cikin Ghana, abinda yayi Nigeria ya affect yan Cameroon ko yan Niger. Shi yasa ya kamata akwai partnership akwai different countries amma mu kadai ba mu yamu yi shi yasa shugaban kasa yace our common existence depends on countering terrorism. So akwai batun kudi, akwai batun commitment, akwai batun matasa a samu su aiki, batun human insecurity, sannan ga wasu ba aiki, ba ruwan sha, ba abincin ci, ba inda zasu kwana, ba su da access to healthcare. Wannan duka na iya ya push mutane to join terrorist groups and improve intelligence. And ba nasu ba hanyar sojoji kadai ba, amma kuma mu duba shi from the human insecurity perspective.
Wasu shugabanni da wakilan kasashe da suka yi jawabi a wajen taron sun hada da kasar Amurka, Brazil, Burtaniya, Malta da sauransu. Kuma yawancin su sun yi kira da ƙara baiwa Afirka goyon baya da inganta haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa domin ta'addanci na matukar ƙara yaduwa a lahiyar. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaida Idris Abdullah. Masu haruka da amanta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kamitoci 16:25:31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5 zangon FM. A koda yaushe kuma za a iya zuwa shafin mu tweet na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdurrauf ce ke muku lale, marhaba cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa daga kafofin yanar gizo da ma ci gaban da ake gani a yanzu a fannin kimiyyar fasahar zamani. Madalla, a ci gaba da bitan sabbin ababen da ke tafi a fannin tattalin arzikin fasahar zamani, wato digital economy a turanci, la'akari da yadda gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wani sabon shirin bada tallafi na dala miliyan 600 a fannin fasaha da kirkire-kirkire a makonni biyu da suka gabata. Shirin ya bibi lamarin don sanin me ake ciki a yanzu. Shin menene shirin ya kunsa? Malama Suraiya Ahmad ita ce jagorar cibiyar bada taimako ga matasa da suka fara sana'ar kirkire-kirkire a matakin farko, wato TT Labs, kuma ta yi bayani akan shirin tallafin na gwamnatin Najeriya.
Wato shi wannan program na IDEX da gwamnatin Najeriya tare da tallafi na wasu organizations su AFDB, su banki na Musulunci da su banki na France da aka haɗa saboda a taimakawa masu sana'o'i na technology da waɗanda suke so su shiga da kuma waɗanda su ma tallafawa masu sana'o'in technology suke to. Wato mun faɗa a na ƙarshen ne muna da wani organization da ake cewa TT Labs. To shi TT Labs yana ƙoƙarin tallafawa 'yan arewa ne da suke ƙoƙarin yin kamfanonika na technology saboda su ɗan samu hannun jari wanda har zai taimaka musu su gina wannan shi sana'ar tun daga farko har kuma su samu waɗanda za su fara ɗan siyan abin daga gurinsu sannan su je su samu wani hannun jari daga hannun wasu kamfanonika haka daga ƙasar waje. Saboda a gaskiya ita arewa an bata a baya ta gurin abin da ake cewa venture capital investment. To mu da yake TT Labs ana kiran shi kamar incubator ko accelerator ne, wato shi ne wanda za ka haɗa kamfanonika na technology waɗanda ba su san kan abin ba, ka ba su tallafi ta gurin ɗan hannun jari sannan kuma a taimaka a ba su skills da har za su iya haɗa kamfanin har su samu customer. To a cikin program ɗin na IDICE akwai irin mu haka masu tallafawa waɗanda suke da kamfanin mutane technology. To mu ma zai amfani mu saboda mu ma za a taimaka mana daga program ɗin saboda mu samu taimaka musu.
Idan aka kaddamar da sabon shiri musamman na tallafi, daga farko abinda ake bada fifiko akai shine yadda za a sanar da al'umma akan ci gaban da aka samu, yadda za a zakulo waɗanda za su ci gajiyar shirin da kuma yadda za a aiwatar da shi. Shin ɗan Najeriya suna da masaniya a game da wannan shirin? Ga wasu ra'ayoyi.
Da farko dai sunana Shuddin Yusuf kuma ina yin abin da ya shafi harkar kimiyya da fasaha ne ina kere-keren manhajoji da su website wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta yi gaskiya ban da labarin sa to amma alhamdulillah yanzu da labarin ya zo mana kuma wannan tsari indai abin ya kasance an yi shi bisa ka'ida abu ne da zai taimaka domin akwai ideas da dama waɗanda yake mutum yana so ya implement din shi but amma saboda babu tallafi daga gwamnati da ya kamata ta tallafa da kuma wanda zai mentoring ɗinka wajen supporting ɗinka wajen funding ɗin abubuwan ka hakan yakan kawo taskaro da kuma koma baya abubuwan gaskiya idan na samu wannan tallafi gaskiya zai taimaka mun sosai saboda irin manhaja da nake tsarawa manhaja ce da nake tsarata wacce take taimakawa mutane wajen sanin ilimin computer cikin sauki su iya computer kuma su dinga amfani da ilimin computer wajen samun arziki harkar sana'a su ko kuma su dauki harkar computer ma a matsayin sana'a sannan haka yanzu haka wana tsara shafi na internet babba na musamman wanda mutane za su shiga su koyi ilimin computer cikin sauki cikin inganci wanda wannan tallafi idan muka same shi gaskiya zai amfani al'umma sosai baki daya
sunana Sa'ada Aliyu wannan tallafi da gwamnati za ta ba domin masu basira na kekira lalle zai ba wa matasa ƙwarin gwiwa musamman wanda suke da ƙananan masana'antu na kimiyya da fasaha wato startups wanda suka fara wanda ba za su yi daukan nauyin abin da suka fara ba saboda yana neman capital da yawa so a taimaka wa wannan startups din shi ma zai taimaka wa shi kanshi economic GDP na ƙasa da kuma zai ƙara matasa ayyuka wato job opportunity kenan
a wani bangare kuma masani a fannin kimiyyar fasaha da kirkire-kirkiren zamani Dr. Ibrahim Muhammad ya ce
yanzu saura kusan sati 8 wannan gwamnatin ta tafi to kuma ta fito da wani tsarin rabawa matasa masu ilimi kuɗi don su kirkiro abin da zai kawo ci gaba a Najeriya wannan abu ne kyau ne inda da lokaci ko kuma su yi tsarin yanda ba za a raba kuɗin a cikin gaggawa ba sai a bari sabuwar gwamnatin da za ta zo su zauna tare a transition din nan da ake ciki a ce ya kamata a zauna a samu tsari tsakanin gwamnatin da za ta tafi da wacce take zuwa a samu fahimta cewa ga irin tsarin da wannan gwamnatin take son ta kaddamar amma tunda lokaci ya kure mata tana iya daga kafa sai sabuwar ta zuci mu ba mu ce ka ai ba amma hanya yanzu in kin aka da da kuɗin nan a kuɗin Najeriya amma kuɗin da za a iya samu a babban bankin Najeriya na misali na dala da ake magana za a iya cewa wajen kusan rabin trillion ne kuɗin da za a raba wannan rabin trillion din da halin da ƙasa ke ciki da wayansu ababa mutum nawa za a raba wannan kuɗin abu ne da ya ci a amfani da hankali a duba hanya kuwa ba kawai hanyar neman wani kuɗi ba ne na marabus za su yi marabus su yi marabus da kuɗin jama'a su ci amma inda gaske suke tsakani da Allah abu ne mai kyau
ya zuwa yanzu dai ba a san takamaiman lokacin da za a fara aiwatar da shirin ba da tallafin na gwamnatin tarayya ba kamar yadda malama Sarayya ta shaida
to an dai ce za a fara amma gaskiya ba a faɗa ni takamaiman ranar da za a fara ba sannan kuma gaskiya ɗan arewa ba a faɗa mana ko yaya bane za mu samu sai dai muna nan kuma muna bin abin sosai sosai muna biye da shi saboda mu san me ke faruwa kar har a zo a yi abu ya wuce mu mu san ana yi ba muna dai biye muna sa ido muna sa kunnu mu ji me ke faruwa
shirin dai a cewar mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo zai zakulo matasa 'yan kasar masu shekaru daga 15 zuwa 35 waɗanda suke mu'amalar su na kasuwanci kuma suka kasance cikin matakin farko na basirar kirkire-kirkire da fasahar zamani domin cin moriyarsa a kalmar kirkira fannin tattalin arzikin fasahar zamani na shekarun baya-bayan nan a Najeriya da sun yi nuni da cewa an samu ƙarin zuba jari na sama da dala biliyan 4 sakamakon ayyukan haɗin gwiwa da shirye-shirye a fannin to masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci kuma a mako mai zuwa za mu jiyo ta bakin hukumomin da nauyin aiwatar da irin wannan shirin ba da tallafi ya rataya a wuyansu don samun cikakken bayani akan yadda za a aiwatar da shi yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla an gaishe ki Halima Abdulrauf to masu sauraro kafin mu ci gaba ga wannan sakon
uwar gida ko kin ji wannan albishir
da ba ki kika jima kina nema ta samu
Sashen Hausa na Muryar Amurka ya fara kawo muku shiri na musamman da mata zalla.
Shirin zai rika haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a cigaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba.
Shirin zai rika zuwa muku kowace ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare a gogon Najeriya. Ke ma kina iya shiga wannan shirin domin bada gudunmawa ga cigaban harkokin mata.
Kada ki yadda a baki labari ko kuma ki zama ƴar kallo.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannun
ku. Haka yake. Yanzu kuma lokaci ne da zamu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuma sirrari kuka aika mana ta sakon email.
Sakon Baffa Haruna Bajo gashi ne na farko a yau yace muna jinjinawa mata a bisa dawainiyar da suke na girke-girke da sarrafa ruwan kuɗe baki da suke a wannan lokaci na azumi. A ƙarshe nake fata Allah ya ƙara budawa mazajen su wajen samu abin da za a sarrafa don sawa a bakin salati. Shi kuma Shehu Adamu Rijo yace wai shirin tallafin man fetur zai ƙara jefa talakawan Najeriya cikin wani hali, saboda haka muna kira ga gwamnatin Najeriya da gaggauta jinkina wannan yunkuri nata tun lokaci bai kure ba. Na gaba ya fara da cewa kai kyo wai mu jama'ar jihar shugaban kasa mai barin gado wato Katsina mai muka yi wa hukumar samar da hasken wutar lantarki ne tunda azumi ya kama muke wuni mu kwana da kishirwa kuma muke yin bude baki ba tare da mun sha ruwan sanyi ba dalilin rashin wutar lantarki. Sako daga Haruna Muhammad Katsina. Usmaini Umar Foreba gashuwa kuma yace salam gidan radio mai albarka. Sabon salon kai hari da wasu ƴan bindiga suka kai a wani kauye dake yankin Huntuwa a jihar Katsina a Najeriya. Abun bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya da fatan jami'an tsaro su ma za su canza salo. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne suka ce al'ummar kasar Amurka Allah ya kawo muku saukin wannan guguwa ta bala'i da ke lalata dukiyoyi da rayuka. Sako daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da tasiri unguwar Tudu da Adamu Mamman. Sako na gaba ya ce tabbas lokaci yayi da matasa za su tashi tsaye wajen dogaro da kansu kafin lokaci ya kure musu domin masu iya magana sun ce mai zaman jira ya wahala. Ina kira ga ƴan uwana matasa kar mu raina karamar sana'a domin ta fi zaman kashe wando. Sakon mu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Jamida da Fatin Ado Salati goma ga Annabi Rajo da Maimuna Abiku Auta kafin ta yalwa da kuma Aisha Lawal Bini Hambali ɗan Silva Sokoto suka ce ware ƴaƴan bora da na mowa da wasu ƴan siyasar da Allah ya ba nasarar cin zaɓe ke yi idan suna rabon jerin azumi san bai dace ba domin yanzu haƙƙin kowane ɗan ƙasa ya rata ya auyen su ne ba wai ɗan jam'iyyar su kaɗai ba.
Madalla, to yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku guzirin watan Ramadana.
Sunana Mamunu Malam Ado. A yanzu dai rayuwar matasa za a iya cewa alhamdulillah a bisa kan wasu shekaru da suka dan huce haka, tunda yanzu gaskiya matasa sun dauki azumi da muhimmanci kasancewar yawan wa'azuzzuka da abubuwa da ake gaskiya alhamdulillah yawancin matasan za a same su sune gurin ibadu. Wani tafsir na alqur'ani mafi yawa duka matasa ne a gurin, sannan kiyamul lailin nan da aka fara mafi yawanta duka kawo matasa ne za a iske. Kenan sun dauki abin da muhimmanci kuma suna yawan durin wanda za a ji haka fada a gurin sanyi saboda rana azumi za a dauka matasa gashi na awaya suna karanta alqur'ani kuma wasu da qur'ani a hannun su haka suna karantawa. Amma ma haka muke gaskiya tunda yanzu daga mun tashi kawun ba aiki ba, daga mun tashi dama kawo karatun qur'ani ne, sannan kiyamul laili muke jira kawo lokaci mu je kuma lokacin tafsir mu je wajen tafsir mu saurari tafsiri. Kawo abin da muka maida hankali a kan shi dai musamman cikin wannan wata na Ramadan mai albarka. Ja hankalin da zan ma yan uwa matasa dai kamar yanda aka dauki abin da muhimmanci aka bada ƙarfi akan mu ci gaba da daukan abubuwan da muhimmanci, saboda wannan wata ne mai albarka musamman kwana 10 nan da ya rage. Kenan yana da kyau a ce matasa mun maida hankali akan astaghfari neman gafara Ubangiji da roƙon Allah dukkanin abubuwan da suka shige mu. Muna roƙon Allah sai ka mu budi da albarka a cikin ƙasa, duk wani matsala da ta zo ta dame mu sai Allah ya kawo mu saukinta. Kenan wannan ibada ita ce zamu je mu kusanci Allah da ita don mu samu warware dukkanin wani al'amuran mu da ya toshe mana.
Madalla Allah ya kyauta. An sararo Aimana afuwa ba za mu iya kawo muku labarai a takeice bisa karancin lokaci kuma da haka muka karkare shirin namu ba sabon ba zuwa can an jima misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da kamaru da Chadi za mu kawo muku shiri na musamman da daddare wanda aka kirkire shi domin mata wato shirin kallabi sai a kasance da mu yanzu a madadin Maryam Doda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi da engineer mu na yanzu Naze Mizori Ni Aisha Mu'azu nake muna fatar ayi bude baki lafiya ma assalam.